أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايها كا السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 20 شدة دوات شوال شكالة تدبول الهدى 40 أكو هجرية وان دي داتي دا 20 بكوي دوات بيار شكالة تدبول بيار 20 بيو ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine sunan na al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama mafi girman littafi cikin ahadisul ahkam farkon littafi da aka wallafa a cikin ahadisul ahkam muna cikin kitabu tahara zan mu tashi babu na 85 a cikin kitabu tahara ba wannan shine darasin mu na 19 ina ga babun fil junubi yaud baban da ke bayanin mai janaba ya koma zuwa ga saduwa hadisi na 215 al-imam yake cewa haddathana musaddadun musaddad mun ta yawan jin shi a cikin bukhari babban malamin bukhari ne da abu dauda da sauransu haddathana isma'il qala yake cewa haddathana humaydu tawil an anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin allah dafa ala zata yawmin ala nisa'ihi wata rana yayi kewayo ga matan shi ma'ana da jima'i fi guslin wahidin a cikin wanka guda daya qala abu daud yake cewa haka zarwa hisham ibn zaid ya rawato shi daga anas da ma'amar da qatada daga anas wa salih ibn al-akhdar al-akhdar an az-zuhri kulluhum an anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su daga anas daga annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin a cikin shi akwai al-imam humaydu tawil al-imam al-asma'i yake cewa humaydu tawil ana kiran shi da tawil ba mai tsawo bane gajere ne asma'i yake cewa naga humaydu tawil ba mai tsawon bane sai dai yana da hannun shi suna da tsawo ba shi kuma gajere ne ba mai tsawo bane sai dai ana kiran shi yana da wani makwabci da ake ce mishi humaydu al-qasir humaydu gajere shi kuma sai ake kiran shi da humaydu tawil da a bambance shi da makwabcin wancan nashi tsawon shi a jikin hannuwa ne ba tsawo na gangar jiki ba al-imam al-asma'i kuma babban malami ne na lugha wanda kowa ya san shi shine wanda ake cewa kana al-asma'i ya hafazu 6010 baitan min ash-shi'r yana hardace da baiti 1016 na shi'r wanda zai iya zubo su kamar kul huwallahu al-imam al-asma'i kuma wannan hadisin dalili ne akan cewa wanka bai zama wajibi ba tsakanin jima'i guda biyu matukar ya kasance wannan duk ɗaya ne ya kasance wannan macen ita ce za a koma gare ta ko kuma zuwa ga wata macen ce daban fa'ida malamai sun yi dalili da wannan hadisi akan cewa rabon kwana tsakanin matan annabi alaihi salatu wasalam ba wajibi bane a gare shi in ba dan wannan ba zai hada mace ya kwana da ya sadu da wannan ba kuma ya sadu da wacce a kwanan kishi yatta wannan haramun ne idan da a ce rabon kwanan wajibi ne wasu jama'a daga cikin malamai haka suka tahi wanda imamu al-istakhiri cikin malaman shafi'iyya haka suka tahi amma mashahuri a wajensu da sauran wasu malamai masu yawa cewa wajibi ne hafiz ibn hajar yake cewa yana bukata zuwa ga wanda yace wannan wajibi ne yana bukatar amsa ga wannan hadisin sai suka ce wanda suka ce wajibi ne sai ce tana yiwa da yardar mai kwanan da izininta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kamar yadda da izinin su ya nemi abun nan a cikin gidan shi a cikin rishin lahiyar shi a cikin abun ga dakin Aisha kuma tana yiwa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ba su haƙin su ne gaba ɗaya sannan kuma sai ya fara kwanci wannan a takaice dai matsala ce da malamai sun yi sabani akan ta cewa shin annabi wajibi ne rabon kwana a gare shi ko ba haka ba ko ba wajibi bane magana mafi inganci wadda dai muka hinu tsuwa da ita shine cewa ba wajibi bane dalilin cewa turjiman ta shawa min hunu tu ilayka man tasha babe na gaba babe na 86 babu wudu liman arada an ya'ud baban yin arwalla an tabbatar da cewa idan zaka koma wankan ba wajibi bane to kuma sai arwalla sai kuma yace baban yin arwalla ga wanda ke bukata zai koma ga saduwa ga iyalin shi marra ta biyu hadisi na 216 haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammad an Abdurrahman ibn Abi Rafi an ammatihi daga ammishi ɗan uwan ma'ahin shi kenan Salma ita ce Salma an Abi Rafi daga Abi Rafi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah tafa ala nisa'ihi ya kewaya ga matan shi yagtasil inda kullu aydatin yana wanka inda hazihi wa inda hazihi yana wanka wajen wannan da wannan qala sai ke cafa qultu lahu nace ya rasulullah ala taj'alahu gusalan wahida bazaka sanya shi ba wanka guda ma'ana ka bari ha in ka gama sai kai wanka daya qala sai annabi yace haza azka wa atyabu wannan shi yahi tsarki kuma shi yahi tsar dadi wa abhar shi yahi tsarkaka qala abu daud yake cewa Allah mushi rahama hadisu anas asahu min haza hadisin anas yahi inganci game da wannan hadisin cewa annabi kowacen zai je wajen ta sai da yi wanka kowacen zai je wajen ta yayi wanka wannan hadisi da al-Imam Abu Dawud ya kawo ma'ana yahi inganci game da hadisin Abu Rafi daga Anas wanda an rawaito shi daga hanyoyi masu yawa daga tabbatattun mutane amma marwatan hadisin Abu Rafi basu kai wa ancan matsayi ba kamar yadda Bukhari wannan yayi nuni wannan ba suka bane a cikin hadisin Abu Rafi bai kore mishi ingancin ba Abu Dawuda sai dai wancan yahi shi inganci yake nihi kuma haka ne ko da Hafizai wannan ya rawaito an samu cin karo da juna ana daukan at-tarjih bil asahiyya ayi rinjayar da hadisi akan wanda yake inganci wancan yahi inganci game da wannan na cewa wankan ga kowace mace babu hadisi na gaba na 217 حدثنا عمرو بن عون اخبرنا حفص بن غياس عن عاصم الاهول عن ابي المتوكل اشني ابو المتوكل الناجي انا ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لغا النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa iza ata ahadukum ahlahu idan dayan ku yaje ma iyalan shi da saduwa summa badalahu an yu'awir sanan ya bayyana gare shi yana son komawa fali yatawadda bainahuma wudu'an to yayi arwalla tsakanin wannan komawar tashi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da Hakim suka ƙara cewa fa innahu anshadu lil audi yahi nishadi wajen komawa arwaya Ibn Khuzaimah da Baihaqi suka ce fa ya tawadda wudu'ahu lis-salah yayi arwalla irin arwallar shi ta sallah shi yasa Ibn Hajar a Fathul Bari yake cewa sun yi sabani akan wannan arwalla Abu Yusuf yake cewa ba mustahabbi bace kawai daidai ne ji dadin komawa ne jumhurin malamai suka ce mustahabbi ne Ibn Habib al-Maliki da malaman Zahiriya suka ce wannan arwalla wajibi ce. Ibn Habib malamin Malikiya mai al-Mudhiha sun yi hujja da wannan hadisin dan umarni akai, umarni ko wajibi ne a bayanin su. Ibn Khuzaimah ya yi nuni akan cewa wasu daga malamai sun dauke shi akan arwalla ta lugha, ma'ana shine ya wanke gaban shi kawai sannan kuma ya koma. Ibn Khuzaimah yayi raddi ga wannan magana cewa ba a yarda ba akan cewa tunda ruwaya ta zo cewa fali tawadda wudu'ahu lis-salah kenan ba zancan cewa wanke gaba ne Hafiz yake cewa tana yiwa wanda yake nuni zuwa gare shi ne Ishaq ibn Rahuwiya an cirato daga Ibn al-Munzir yake cewa babu makawa mutun ya wanke gaban shi idan yana son koma ma'ana yayi tsarki sannan Ibn Khuzaimah ya kafa dalili akan cewa umarni da arwalla mustahabbi ne ba wajibi bane saboda abinda aka rawaito daga hanyar Shu'ba daga Asim wannan hadisin kamar ruwayi Ibn Uwayna cewa fa innahu anshadu lil audi kenan an kawo illa duk hukuncin da aka kawo ta'lil a cikin shi to kuma an sabki an kawo an taimaka akan gano wajibci ko rashin wajibci annabi ya ce kai kaza dan saboda yahi ya maka jin dadi kenan babu magana kuma wani ya ce wajibi ne an kore wajibi dan saboda mai gyara gace kawai aka fada kuma umarni ne na irshad awin nadab na nuna maka abinda zai gyara ka abinda ke nuni akan cewa ba wajibi bane abinda tahawi ya huddo ta hanya Musa ibn Uqba daga Abi Ishaq daga Aswad daga Aisha yake cewa kana annabi yujami'u summa yu'udu wala yatawadda annabi ya kasance yana saduwa da iyalan shi sannan kuma ya koma ba tare da yayi arwalla ba wanda wannan ya kore wajibi dan bai yayi umarni ba kuma ya saba mishi inda wajibi ne babe na gaba babe a takeice da wannan arwalla ba wajibi bace mustahabbi ce babul junubi yanam baban dake bayanin mai janaba yayi barci ya halitta hadisi na 218 haddathana abdullah ibn maslama an malik shine abdullah ibn maslama talqa anabi marwaycin malik babu wanda yayi abdullah ibn maslama sanin muwadda daga malik daga abdullah ibn dinar daga abdullah ibn umar annahu qala ya kasance yana cewa ya ce zakar umar ibn al-khattab li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-janaba min al-layl umar ya ambata mu annabi cewa shi fa janaba tana samun shi da daddare fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi tawadda'a wa ghsil zakaraka kai arwalla ka wanke azzakarinka summa nam sannan kai barci wannan hadisin kenan ibnu abdul bar yake cewa Allah mushi rahama jumhurin malamai sun tayi akan cewa wannan arwalla mustahabbi ce malaman zahiriya sun tayi akan cewa ita ma wajibi ce amma wannan akwai shuzuzi a ciki ba wanda ya wajabta ta Ibn al-Arabi yake cewa Malik da Shafi'i suka ce ba wajibi bane bai halitta ba ga mai janaba ya yi barci kafin yayi wanka kafin yayi arwalla nake so. Wasu daga cikin malamai na ƙarshe sun yi inkarin cewa Malik da Shafi'i sun hadu wannan magana. Yake cewa Shafi'i bai tahi ba akan cewa wajibi ce ba a san wannan ba daga wasu daliban shi. Haka ke cikin Fathul Bari. Zurqani yake cewa Zurqani mai sharhin Muwatta ne sharhi Zurqani ala Muwatta Malik yake cewa wala yu'rafu anhuma wujubu ba a san ba Shafi'i da Malik sun ce wajibi ne. Malik yayi nasima a cikin majmu cewa wannan arwalla ba wajibi bace kenan basu ce ba wajibi ne arwalla ce ta mustahabi kuma arwalla ce wadda ba sallah za a yi da ita ba. Babu na 88 babu junubi ya akul baban dake bayanin mai janaba ya ci abinci. Hadisi na 219 haddathana musaddadu wa qutaybah ibn sa'id qala yanzu mun ga irin wannan ayyubu a cikin sahih bukhari shi ma yace haddathana qutaybah wa sa'id musaddadu qala haddathana sufyanu an az-zuhri ana abi salama ana aisha qala take cewa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu misla da amincin allah kana idza arada an yanama ya kasance idan yayi nihin yayi barci wa huwa junubun yana da janaba tawadda wudu'ahu lis-salati sai arwalla irin arwalla shi ta sallah. Hadisi na 220 haddathana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz Bazzaz yana sai da me yaji ne yaji yake sai da qala yake cewa haddathana al-Mubarak an Yunus an az-Zuhri bi isnadihi wa ma'ana zada yake cewa idza arada an ya'kula wa huwa junub idan yana so yayi abinci kuma yana da janaba gasala idai sai ya wanke hannun shi. Qala Abu Daud yake cewa wa rawahu ibn Wahab an Yunus faja'ala qissatul akl qawlu Aisha maqsura Ibn Wahab ya rawaito shi sai sanya kissa abinci maganar Aisha ce ya kawo shi a takaice amma yace wa rawahu Salih ibn Abi al-Akhdar an az-Zuhri kama qala Ibn al-Mubarak ya rawaito shi kamar da Ibn al-Mubarak yace illa annahu qala sai dai shi ce wayi an Urwa aw Abi Salama wa rawahu al-Auza'i an Yunus an az-Zuhri an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kama qala Ibn al-Mubarak kamar da Ibn al-Mubarak ya faɗa. Wannan hadisan dukkansu da suke suna nuni ne akan cewa mai janaba ya akulu aw yashrub yana iya ci kuma ya sha abinci min gairar tawaddu ba tare da yayi arwalla ba tare da yayi wanka ba. Baban da zai zo zai yi nuni akan cewa arwalla kuma mustahabi ne babu cin karo da juna tsakaninsu. Babu na 89 babun man qala al-junubi yatawadda baban da ke bayanin cewa mai janaba zai yi arwalla in ya buƙaci cin abinci ma'ana da yana da alaka da baban da ke bayan shi. Babu na hadisi na 221 haddathana musaddadun haddathana yahya haddathana shu'ba anil hakam an ibrahim anil aswad an aisha hina aswad ibn yazid anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'kula aw yanama tawadda annabi ya kasance idan yana so yayi abinci ko yayi barci sai yayi arwalla ani wa huwa junub yana ta'ani tana nihin cewa idan yana da janaba. Hadisi na 222 haddathana musa ya'ni ibn isma'il malamin shi bai ce mishi ba Musa bin Isma'il shi yasa yace ya ani bin Isma'il shine ko Musa bin Isma'il at-Tabuzaki haddathana Hammad qala akhbarana ata al-Khurasani ya ba mu labari kenan ba ata ibn Rabah ba an yahya ibn ya'mur an Ammar bin Yasir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil-junub annabi yayi rangome ga mai janaba idza akala idan yayi abinci aw sharba ko yasha abin sha an nama ko zai barci an ya tawadda cewa yayi arwalla an mushi wannan rangwamin ma'ana ba sai yayi wanka ba. Qala Abu Daud yake cewa baina Yahya ibn Ya'mar wa Ammar ibn Yasir fi hadhal hadith rajul tsakanin Yahya ibn Ya'mar da Ammar ibn Yasir tsakanin su akwai wani mutum cikin wannan hadisi akwai wani mutum kenan an sare yadda shi cikin wannan hadisi. Wa qala Ali ibn Abi Talib yake cewa da Ibn Umar da Abdullah ibn Umar al-junubi idza arada an ya'kula tawadda mai janaba idan yana so yayi abinci yayi arwalla nan ana ta ambata shi Yahya ibn Ya'mar Yahya ibn Ya'mar a cikin wannan hadisi yake cewa tsakanin su akwai mutum abinda magana shi take nihi cewa Yahya ibn Ya'mar bai ji ba hadisin nan daga Ammar ibn Yasir tsakanin shi da Ammar akwai wasuɗa kenan hadisin ya zama munqadi ne munqadi kuma yana daga cikin nau'i na hadisi mai rauni. Shaukani yake cewa ana hadawa tsakanin wannan ruwaya da sauran ruwayoyi cewa yana arwalla wani lokaci kuma ya takaita akan wanke hannun shi dan arwalla ai ba wajibi bace sai dai wannan a cikin abinci da abin sha kawai ake nihi in zai ci abinci ko zai sha abin sha annabi wani lokaci ko yana da janaba imma ya wanke hannun shi imma ya arwalla wannan abinci da abin sha kenan amma idan barci ne zai ko kuma komawa zuwa ga sake wani jima'in to kuma wannan arwalla ce zai irin arwalla ta sallah sai zama na babu cin karo da juna tsakanin hadisan gaba daya wannan bayani ne na al-Imam Shawkani Allah mushi rahama babu na gomiya tara babu junubi akhirul ghusl baban dake bayanin mai janaba yana iya jinkirta wankan shi حدثنا مسدد حدثنا مؤتمر بن سليمان وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عباده بن نسي بن نسي عن قضيف بن الحارث قال يكي تيوا قلت يا عائشه ناتي مع عائشه ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابه في اول الليل بان لبارن النبي عليه الصلاه والسلام شين yana wankan janaba cikin farkon dare daga akhiru ko a ƙarshen daren yake yi kala sai take cewa rubba maktasala fi awwal al-layl so diyawa annabi yake wanka cikin farkon dare wa rubba maktasala fi akhiri kuma so diyawa wani lokacin yake wanka a ƙarshen dare kulta sai nake cewa Allahu akbar alhamdulillah allazi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah da yasa yalwa a cikin sha'anin ma'ana an ba da dama ko wannan kana iya yi kulta sai nace a ra'ayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir awwal al-layl am fi akhiri bani labari kuma annabi yana yin wuturi ne harkon dare ko karshe kala sai take cewa rubama au tarafi awwalil layl so diyawa yana yin wuturi a cikin harkon dare eh wannan rubama tana zawa lit taqlil kuma tana zawa lit taksir wannan lokacin siyakin zance yake tabbatar da cewa so diyawa za a ambata ta ko kuma so kadan dan duka tana abun nan wa rubama au tarafi akhiri so diyawa kuma yake yin wuturi a cikin karshen dare kulta sai nace Allahu akbar wannan kabbara ce ta al'ajabi da murna yake alhamdulillah allazi ja'ala fil amr sa'a Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ruwa cikin sha'anin kulta sai nace a ra'ayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil qur'an aw yukhafit bani labari annabi yana bayyana karatun qur'ani ne ko yana boye shi kala sai take cewa rubama khafata so diyawa yana boyewa kulta sai nace Allahu akbar alhamdulillah allazi ja'ala fil amr sa'a karatu cikin sallah yake ne cikin sallan nafila hadisi na gaba haddathana Habs ibn Umar an-Namiri qala yake cewa haddathana Shu'ba an Ali ibn Mudrik an Abi Zur'a ibn Amr ibn Jarir an Abdullah ibn Nujayy an Abihi an Ali ibn Abi Talib an Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul mala'ikatu baitan mala'iku ba su shiga wani daki fihi sura wanda akwai hoto cikin shi butumbutumi wala kalbun ko kare wala junub ko kuma mai janaba mala'iku ba su shigowa anan gurin da yake cewa so diyawa yana wanka a cikin karshen daren yace wannan dalili ne zahiri akan cewa mai janaba ba wajibi bane gare shi yayin wanka cikin farkon dare daga ya sadu da iyalan shi a ce lokacin ne dole zai tashi yayin wanka bare yace yana iya yin tashi yayi tsarki yayi arwala yayi barcin shi in ya so kuma a karshen dare sai yayi abin ga yayi wankan shi hadisi na gaba haddathana Muhammad ibn Kasir akhbarana Sufyan ibn Abi Ishaq an al-Aswad an Aisha qala take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana barci huwa junubun yana da janaba min gairu an ya musa ma ba tare da ya taba ruwa ba domin wanka ba taba ruwa ba ko da arwalla wanka take ne kenan nan gurin me yake mana nuni cewa mala'ika ba su shiga gurin mai janaba ga annabi kuma yana kwana da janaba kenan me yake nuni to a haka kai tsaye mutum bai ce ya da'ifi ne mu saurara mu ji al-Imam al-Khattabi Allah mashi rahama mai ma'alimu sunan a cikin ma'alimu sunan yake cewa yana nihin mala'iku wanda suke saukowa da albarka da rahama ba mala'ikun da suke kasance masu kiyaye aikin dan adam ba su wannan ba su rabuwa da mai janaba da mara janaba duka babu ruwan su da shi al-hafaza ka ce dan kana da janaba ba su tare da kai kenan kai janaba ka ji kai aikin ashar shi ne ce mala'ikun rahama da masu kawo albarka wa kad kila wasu suna cewa innahu lam yurid bil janab ha huna man asabatu janaba ba yana nihin ba cewa mai janaba wanda janaba ta same shi jinkirta wanka har zuwa lokacin sallah sai dai yana nihin wanda allazi yajnu fala tasur wanda yana janaba amma bai wanka har kullun irin na tura ya doke shi a matsayin rukun shi rishin wankan janaba kawai al'ada shine kuma cewa annabi alaihi salatu wasallam yana dawafi ga matan shi da wanka guda wannan yana nuni cewa ya dan jirkin tawakkal ga lokacin wajibin shi da kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana da wannan ba tare da ya taba ruwa ba da kare kuma cewa ya hana gami ai tsorocin kare in ba ya kasance kare bane na shibka ko na buharauta ko kuma na kiyo yace amma idan ya darme kare dan saboda bukata ko kuma saboda wasu lamurran shi dan kiwo da sauran su ya bukace shi wannan babu lahi insha Allah amma sura yace dukkan wani abin da aka suranta ma abucin rai wanda yana iya motsi aka kawo shi aka kafa ko kuma ya kasance zana shi ne aka yi jikin daki ko jikin bango ko aikata shi aka yi ko jikin bargo ko saka shi aka yi jikin tuha ko makamancin wannan qadiyar umumi ce ga baki daya a nisance shi dan saboda bai da kyau wancan hadisi cewa la tuful malaikatu baitan fi kalbin wala sura ai mun san shi ko to karin cewa wala junub shine bai inganta ba ce karin ne bai inganta ba asalin hadisin ba قال ابو داود ابو داود yake cewa haddasan al-hasan ibn ali al-wasidi qala sami'tu yazid ibn harun yaqulu hadha al-hadis waham wannan hadisi kuskure ne ya'ani hadisi abi ishaq kai ranihin hadisin abu ishaq anan gurin da yake cewa ba tare da ya taba ruwa ba yana nihin na arwalla nawawi yake cewa Allah mushi rahama idan ya inganta wannan hadisi to bai saba ma ruwayoyin da suke baya ba wannan sai ya kasance Annabi yana arwalla sannan sai yayi barci ke sai abada amsa cewa al-imamain al-jalilin abul abbas ibn shuray da abubakar al-baihaqi sun bada amsa suka ce la ya musama al-ghusl bai taba wanka ruwa na wanka ba arwalla ba nabi kuma nawawi yace wanda shi ya hikau a gare ni cewa abinda ake nihi wasu lokuta Annabi alayhi salatu wassalam yana kin taba ruwan gaba daya ma ba arwalla da ya ambata da ayya gabata cewa mustahabbi ne wani lokaci kuma sai ya barta gaba daya ma ita ma arwalla da yi bidan ya nuna cewa ya halitta yin hakan kin dan da Annabi ya nace akan abun kullun yana yi sai yayi arwalla shi zai mai da abun wajibi ko kuma sunna mu akada mai karhi Abu Muhammad ibn Hazm Allah mushi rahama mu sani cewa Abu Muhammad ibn Hazm az-Zahiri jigo ne a ilimin hadisi babban malami ne a ilimin fiqh kuma yana da tattafai a cikin ilimin hadisi yana cikin wanda ake daga ma hannu cikin ilimin hadisi Allah ji kanshi yake cewa mun duba cikin hadisin Abu Ishaq sai muka ganshi tabbatacce ne sahihi ne hujja tana tsayuwa a gare shi sannan sai yace wasu mutane sun ce Zuhair ibn Muawiya yayi ruwaya daga Abi Ishaq wannan khabarin wa inna majnuban tawadda wudu ar-rajul lis-salah idan yayi barcin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai arwalla irin ta arwalla ta sallah sai yayi nuni akan cewa Sufyan takaice hadisin ne ko kuma wahami ne yayi yace wanda yayi da'awa cewa kuskure ne ko takaice shi akai cikin wannan hadisin Ibn Hazm shine mai kuskuren ba takaice shi bane akai bar dai mu zan mu ce ruwayar Zuhair daga Abi Ishaq sahihi yace ruwayar Sauri da wanda ya mushi mutaba'a daga Abi Ishaq sahihi yace walam takul laylatan wahida ba a dare ɗaya bane akai abun balle a dauke sa akan cin karo da juna wancan yace Annabi idan ya sadu da iyalan shi yana arwalla sannan yayi barci wannan yace Annabi idan sadu da iyalan shi bayyin arba ya taba ruwa ya zan mu ce an ci karo da juna bayan kuma ba dare ɗaya bane kenan babu zancan mu ce ai wani kuskure yayi shi wancan ya faɗa abin da ya sani wannan ya faɗa abin da ya sani kuma duka ya tabbata bayanin Ibn Hazm a kenan yake cewa bari kawai Annabi yana aikata wannan wani lokaci ya aikata wannan Ibn Muawiz yake cewa wannan dukkan shi tasahihul khada'il fasid bil khada'il bayyin wani yazo ya mushi Ibn Muawiz yace wannan gyaran na Ibn Hazm gabaki ɗayan shi gyaran kuskure ne bisa kuskure amma hadisin Abi Ishaq wanda yake ruwayar Sauri dukkan wanda suke ake lissahin sa a wajen malamai sun hada akan cewa da wanda suka zo baya cewa kuskure ne tun daga zamanin Abi Ishaq har zuwa zamanin mu na yau akan haka ne yace abinda zan mu dauka cewa farkon hadisin ko kuma hadisin nabi wanda muslim ya ambace shi cikin kitabut tamyiz muslim yana da littafi da ta kitabut tamyiz mujallad ɗaya ne karami wanda yana ambato kurakuran da suka abko cikin wasu hadisai to ya kawo wannan hadisin yace abin da yasa wannan hadisin muslim ma ya dauke shi akan cewa kuskure ne mun sani cewa su al-imamu muslim su al-imamu bukhari da su al-imamu ibn hazm kin dukkan su kowa kai martaba ta al-imamu ta imama a cikin ilimin hadisi da kuke ji ana cewa imam kaza yace kaza imam ba hauka wala kabi bane haka na shaci hodi matsayi ne wanda ake kaiwa sun kai matsayin a kira su da al-imam kin sun wuce hafiz sun wuce muhaddis sun wuce sun kai matsayi na imam wanda a cikin magana shi a cikin fannin abun dogaro ce abun ayi riko ne ayi aiki da ita har karshe dai gashi nan Ibn Hazm da shi da malaman da suka yi mushi raddi doguwar magana da mu da lokacin kawo ta babu na 191 babun firjinubi ya qara'ul qur'an babun dake bayanin me janaba ya karanta qur'ani hadisi na 226 haddathana habs ibn umar haddathana shu'ba an amr ibn murra an abdullah ibn salama qala yake cewa da khaltu ala ali na shigo wajen aliyu ana wa rajulan da ni da wasu majaje biyu wa rajulun minna da wani mutum daga cikin mu wa rajulun min bani asad da wani mutum daga kabilar bani ahas asad ahasabu nike zato yace fa ba'asa huma aliyu wajhan aliyu sai ya aika su zuwa wata mafuskanta su yi wani waje wa qala sai yake ce musu inna kuma aljanu ku katene guda biyu fa alija an dini kuma ku yi kokari akan kare addininku summa qama sannan sai yi tsaye fa dakhala al makharaja ya shiga ta mahuta summa kharaja sannan sai ya huto fa dakhala bima in yace aka mushi ruwa fa akhadha minhu hafanatan sai ya amshi kwalwa guda fa tamassaha biha sai ya shafa da ita summa ja'ala yaqra'u alqur'ana sai ya fara yana karanta qur'ani fa ankaru zalika sai suka mishi musun wannan fa qala sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min alkhala ya kasance yana hutawa daga ban daki fa yuqri'u alqur'ana ya karanta mana qur'ani ya karantar da mu qur'ani wa ya'kulu ma'ana allaha mai cina ma tare da mu wa lam yakun yahjibuhu ba abinda ke hana annabi aw yahjizuhu ko yake shamkake shi shakku ne ga mai ruwaya anil qur'ani gami da alqur'ani laysa aljanaba ma'ana illa aljanaba sai janaba kawai ma'ana janaba kawai take hana annabi alayhi salatu wassalam karanta qur'ani su wannan da suka mishi musu kana karanta qur'ani ba arwalla ba wai da janaba ba kene nuna musu cewa annabi duk a halayen shi yana karantar da mu qur'ani matakar ba janaba bace gare shi alayhi salatu wassalam wa haka al-bukhari an amr ibn murra kana abdullah ya'ni ibn salama yuhaddisu fa na arifu wa ninkir al-imam al-bukhari Allah mushi rahama yake cewa wannan abdullah ibn salama kin yana da wannan ne mai baki biyu yana kawo hadisan shi akwai munkarai akwai na kirki wa kana qad kabira la yutaba'u fi hadisihi ya tsuho ba a mutaba'a akan hadisin shi shafi'i ya ambata Allah mushi rahama yake cewa wannan hadisin a wajen malaman hadisi ba tabbatacce bane bai haƙi yace wannan hadisin shafi'i yayi tawakkufi akan shi dan saboda yana kewayo ne akan Abdullah ibn Salama al-Kufi shi kuma ya girma ya tsuha ana inkari akan hadisin shi da hankalin shi ya dan gushe wa inna ma rawa hadha al-hadis ba'da ma kabira ya rawaito wannan hadisin bayan ya tsuhan shu'ba haka ya faɗa kuma wannan shine ƙarshen zancen shi wannan hadisin Abdullah ibn Salama nan ya kawo shi a matsayin ya tsuha khatabi yake cewa Imam Ahmad ibn Hanbal kana yuhinu hadisi Ali yana cewa wannan hadisin na Ali mai rauni ne dan saboda Abdullah ibn Salama wannan yace a takaice dai hadisin yana nuni ne akan halaccin qira'a ga mai hadasi karami wannan kuma ijma'i ne babu wanda ya saba akan wannan cewa dan baka da arwalla kana iya karanta qur'ani wala adamul jawazi lil junubi cewa kuma mai janaba shi bai halitta bai karanta qur'ani hadisai sun zo da dama a wajen haramta ma mai janaba karanta alqur'ani cikin dukkan su gabaki daya akwai magana duk hadisan da suke haramta ma mai janaba karatun qur'ani akwai magana a cikin su yace lakin tahsulul quwwa bint ma ba'dahu ila ba'd sai dai in an gama su gaba ɗaya suna samun ƙarfi bangaren su yana ƙarfafa bangare masu rauni ne amma dukkan su sai a gama su a dauke su ayi hujja da su kenan wannan shine amfanin hadisi yazo ta hanyoyi masu yawa ash-shawahid wal mutaba'at hadisin hana mai janaba yayi karatun qur'ani hadisai ne dukka da'ifai amma kuma ba ta hanya ɗaya suka zo ba suka game su ƙarfafa juna su zama na hujja kenan mai janaba bai karanta qur'ani dai inda kaga hadisin da'ifi ne amma ba da shi zaka dogara ba ka san yana da ƴan uwan da suka hadu suka ƙarfafa juna suka abin nan amma Hafiz yace duk inda zaka ga hadisin dake bayanin mai janaba kai karanta qur'ani da da'ifi ne Khatabi yake cewa cikin wannan hadisin akwai ilimin fiqhu cewa mai janaba ba zai karanta alqur'ani ba haka nan mai haira ita ma ba za ta karanta qur'ani ba dan hadisin ta yahi kaburi gami da hadisin mai janaba Malik yake cewa mai janaba zai iya karanta aya guda daya an rawaito daga cewa mai haila ita ma za ta iya karanta alqur'ani amma mai janaba ba zai yi ba dan saboda mai haila za a ji tsoron cewa qur'anin ta sai ya bace lokacin hailarta tana da tsawo kuma mudda ce abu ne mai tuwa ita kuma janaba mai tuwa bace kuma shi ya jawo makan shi ita mai haila ba ita ta jawo makanta ba lokacin abin ya zo kawai ta zo kenan aka haramta mata karatun qur'ani kullun hifzikin ta sai ya rauni kuma sai ai sati ko sama ko kusa da sati kuma mace tana neman misali tan duk wanda san kokarin hada tilawa ta Qur'ani a ce duk wata ta yi zaman banza na sati guda to yau shi ta hada Qur'ani ta yi ta koma baya kullun kenan sai zamana wannan magana su cewa mai janaba a duba ta shi kuma mai haila kai mai janaba shine suka ce dan saboda shi jayo makan shi ba za a mishi sassauci ba kawai kai karanta an rawaito daga Ibn al-Musayyib da Ikrama cewa la yarayani ba san bi qira'atil junubil qur'an wa aksaru ulama wala tahrimihi su suna ganin cewa Ikrama da Sa'id Ibn al-Musayyib mai janaba babu lahi ya karanta qur'ani amma mafi yawancin malamai sun tayi akan haramci amma karatun mai hadisi ya dauko mushaf ya dauko qur'ani yayi karatu wannan bai halitta ba sai da wannan sai da tsarki kamar yadda ya dauko qur'ani ya toyi karatu yayi karatun shi haka tilawar shi babu lahi amma ya dauko qur'ani yayi babu wannan sai saboda hadisin da asaram da dara qudni suka rawaito daga Abubakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm daga baban shi annahu kataba ila ahal yaman kitaban ya rubuta ma mutanen yaman wani littafi cewa Allah ya musal qur'ani illa tahir kada mutun ya taba alqur'ani sai mai tsarki malik ya hudo shi cikin muwadda mursal daga abdullahi ibn maslama har zuwa karshen wannan hadisin cewa dar qudni da hakim da baihaqi sun kawo shi da dabarani tawaya hakim ibn hizam yace yayin da annabi ya aika ni zuwa ga yaman yace kada ka taba qur'ani sai kana da tsarki amma cikin sanadin shi akwai suwaid abu hatim shi ko dha'ifi ne dabarani ya ambato shi cikin ausad yace shi ya kadaita da shi wannan dha'ifin hazumi yace sanadin shi mai hasan ne Nawawi da Ibn Kasir cikin Irshad da Ibn Hazm suka ce Hakim ibn Hizam sun raunana shi da Hakim ibn Hizam dukkan su suka ce da hadisi Hiram dukkan su gabaki daya daga Ibn Umar a wajen Dara Qudni da Tabarani Hafiz yace kin sanadin shi babu lahi tare da shi cikin shi akwai Sulaiman al-Ashdaq shi kuma an yi sabani akan ruwayar shi daga baban shi daga Ibn Umar a cikin Al-Muntaka Ibn Hajar yake cewa Asaram yana cewa Ahmad ibn Hanbal ya kawo hujja da hadisin Ibn Umar kuma Dabarani ya hudo kwatankwacin shi daga Abil As cikin shi akwai wani marawicin da bamu san shi ba Ibn Abi Daud ya hudo shi a cikin Al-Masahif cikin sanadin shi akwai inqita'i Abu Daud da muke karanta littafin shi dan shi Abubakar Ibn Abi Daud yana littafi Al-Masahif duk wani abu da ya shahi shanin Al-Qur'ani ya kawo shi a cikin hadisai wanda kawai alakar su da Qur'ani to Abu Daud dan shi ya kawo wannan hadisin babu na gaba takaice dai kenan mai janaba ba zai karanta alqur'ani wa magana mafi inganci mai haira ko malamai saboda wace illa da aka ambata mun taba yin darasi akan muhadara akan wannan da hujjoji na malamai da dalilan su na daga cikin mafi girman hujja wannan magana ita abunta mai yawan mai tuwa ne kullun kuma babu zabunta in aka haramta mata karatun qur'ani sai ya zamana tana dokan wannan dogon lokaci bata karanta littafin Allah ba to in dalibi ilimi ce an kware ta babu na gaba babin firjini bi yusafi babin dake bayanin mai janaba ana iya gaisawa da shi haddasana musaddadun haddasana yahaya an misar an wasil an abi wa'il an huzaifa annan nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko annan nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi fa ahwa ilaihi sai karkata zuwa gare shi fa qala sai ce inni junubun ni hujanaba gare ni fa qala sai ki ce innal muslimi laysa bi najis ai muslimi ba najasa bane wannan hadisi asali ne mai girma a cikin asalin cewa musulmi mai tsarki ne a rayuwar shi ko kuma a mace amma a rayuwar shi ijma'i yayi tsaye akan cewa hatta da dan jinjiri mai tsarki ne hatta yara gangar jikin su da tufayin su masu tsarki ne matukar ba a samu najasa kyarrab gata nan a jikin su haka nan cin abinci tare da su matukar ba an gaddati tare da su ba dalilin wannan kuma shine sunnar annabi alaihi salatu wasalam da ijma'i shahararran abu ne amma mummuni a matsayin shi na matacce a cikin shi akwai sabani na malamai Bukhari ya ambata cikin sahihin shi ta'aliki ya kawo hadisi mu'allaq al-muslimu la yajusu hayyan wala mayyita musulmi bai zama najasa a rayuwar shi ko kuma a mace yace wasu sun yi riko da mafahumin wannan hadisin sune malaman zahiriya suka ce to kahuri ko najasa ne gangar jikin kahuri najasa ne hujjar su suka ce tunda annabi ya ce innamal muslimu la yajus kenan yake nuna mafahumul mukhalafa al-kafir shi kuma yajus iska ce har ma suna da karo hujja Allah yana cewa innamal mushrikuna najis mushrikai najasa ne sai dai malamai sun tayi akan cewa najasa ta aini ba ta gangar jiki ba jumhur malamai sun tayi gami da wannan hadisin cewa mummuni gangar jikin shi ba zai zama ne mai tsarki bane dan saboda babu mai najasa bane dan saboda babu najasa da shi mushriki kuma ko da yaushe bai iya kiyayewa gami da najasa amma abinda ake nihi da najasan nan najasa ta itikadi najasa ta ma'ana ba najasa ta gangar jiki ba da in ka taba su he ka wanke jikinka hujjar wannan Allah madaukin sarki ya halatta mana auren matan ahlul kitab idan da gangar jikinta najasa ne ba za a ce ba ka aure ta kuma ku zamana da ita kuna kwanciya da najasa a guri daya kamar karin gumuka shi ne mun aka ce najasa ce ta aini to kenan tunda Allah ya halitta cewa a arme su kuma babu zancen cewa najasa ce ta gangar jiki kuma sani cewa yace zubjibin jikin su da zuwa ta jikin su ba zaka kubuta da tabuwa daga jikinta ba kuma duk da haka sai aka halitta cewa ahlul kitab ana iya auren su sai ya nuni akan cewa najasa ba ta aini kenan ba alaman zahiriya magana su ba ta tahi akan ta ba sai ya nuni akan cewa dan adam gabaki dayan shi gangar jikin shi mai tsarki ce kuma babu bambanci tsakanin maza da mata gabaki daya ba za a ce ba maza ne banda mata hadisi na gaba na karshe haddasana musaddad haddasana yahya bishr an humayd ibn bakr an abi rafi an abi hurayra yake cewa laqiyani rasulullah fi tariqin min turiqil madina annabi ya gamu da ni a cikin wata hanya daga hanyoyin madina wa ana junubun ina da janaba fan khanas ta sai na boye fa zahabtu latahiya ta fakta salat na yi wanka summa ji'tu sannan nazo fa qala sai yake cewa aina kunta ya abu hurayra ina kake ya kai abu hurayra qala sai yace qultu inni kuntu junuban na kasance mai janaba ne ni ya ma'akin allah fakarihitu an ujalisaka ala ghayr dahara sai naki cewa in zamna da kai ba tare da tsarki ba qala sai annabi ce subhanallah innal muslima la yajus ai muslimi bayyana jasa wa fil hadis qala yake cewa fi hadis bishr hadisin bishr yake cewa haddathana humayd haddathana bakar yace haddathana humayd haddathana bakar kenan ba an bakar ba muallif yake cewa bishr ya rawaito wannan hadisin ta kowace hanya guda biyu da tahadisi da kuma ana Yahya al-Qattan shi ya rawaito shi da ana kamar da Munziri yayi nuni Bukhari da Muslim da Tirmizi da Nisa'i da Ibn Majah sun rawaito shi yake cewa fan salaltu minhu arwayi Bukhari da Tirmizi a cikin ruwayar Bukhari kuma watak yace fan khanastu sai na boye lafazin fan salaltu da fan khanastu duka Bukhari ya kawo su a cikin wannan hadisi nan zan mu takaita an fan salaltu gashi a Qur'ani ya kawo shi cikin suratul mu'minun ne nan zan mu takaita abinda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara shi a cikin wani hadisi nan akwai wata mas'ala da na gani wanda zan sa ta a matsayin tambaya kamar daidai irin hikaya da muke kawowa ta hadisi kamar yanzu akwai kudi wanda zai kasance a jikinsa akwai ayatul Qur'ani mun sani cewa haramun ne ka dauki Qur'ani ka ba ma kahuri na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu a wata ruwaya ya kara cewa makhafata an yanaluhu al adu saboda gudun kan makiya kahurai su taba Qur'ani a takaice dai haramun ne kahuri ya taba Qur'ani to kuma yaya shin ko kuma sunan Allah halaka ne ya halitta wasu kudi wanda zai kasance muna rike da su kudi ne a jikin su akwai sunan Allah kamar na Libya masala an rubuta ayatul Qur'ani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyar ku tsakanin ku ta hanyar haram da ko wannan aya a jikin kudin Libya kuma gashi an haramta cewa kahuri ya rike aya Allah kenan ya halitta yanzu wannan kudin na Libya ayi cinikayya da su tsakanin kahuri kuma a dauka aba kahuri kuma da aya Allah matsayin ka na musulmi ku yi ciniki ka dauka ka ba kahuri aya Allah ya rike bayan kuma ga hanin Allah can cewa kasa taba mishi Qur'ani shi aya ɗaya mako ana kiran ta Qur'ani mun san da wannan mu ake da amsa ana iya to me dalili kenan rishin kasancewar manuhar ba ita bace shi ba manhaka bai amshi Qur'ani ayatul Qur'ani to hawalta sai wa kuma a matsayin to kai karo na ka miji Mas'ud yauwa kai wannan ka samu daidai shi kuma ya kawo hujja haka nan ne ya kawo daidai ce dan darura za a bada kuma ga hujja shine nan al-Imam Ibn al-Mulakkin a cikin shi yake cewa a karkashin hadisin Hiraqal lewa mas'alat tanzu me yasa saboda addini babu abin da ya bari yake cewa jawazu mu'amalatul kufar bid-dirahim al-manqush fi yasmillahi lid-darura ya halitta ba ma kahurai dinare kudi wanda jikinsa akwai sunan Allah zanan sunan Allah dan saboda darura wa in kana am malikul karaha didda a wajen malik ya ce makaruhi ne dan saboda a cikin wannan aksar min ma fi hazal manqush min zikrillah a cikin wannan akwai zikirin Allah hamma qur'ani ne alqadi ya cikin ikmalul mu'lim yayi nuni akan wannan ibnu battal ya rawaito daga malamai adamu tamkinihim min ad-darahim cewa bai halitta ba a ba su kudaden da akwai sunan Allah a ciki wanda akwai zikirin Allah a ciki ma koda ba qur'ani bane ibnu battal a sharhin shaka shi ya tahi akan cewa ba za a ba su ba za a yi mu'amala da su ba amma nan gurin abinda malamai suka ce saboda darura za a bada miye hujja shine hirakan da annabi ya aika mishi da kai sunan Allah a ciki shine dalili shine hujja da kai bismillahirrahmanirrahim a ciki kuma shi sunan Allah ne kuma mun san cewa a cikin suratul naml bismillahirrahmanirrahim sunan Allah ne da a cikin harkon fatiha da harkon sauran surori an yi sabani amma can dai tabbas ne kenan sai zamana kawa kama aya qur'ani ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya abun nan ya bada to he dai masu mu'arada sai su ce ai annabi da ya rubuta bai yi manufar cewa bismillah wacce ta cikin suratul nur wannan ba naml ba yana nihin kawai da sunan Allah ne dan tabarruki ba wai da manufar aya qur'ani ba zai zama hujja ba a takaice dai ya halitta dan saboda darura malami suna tattauna ne kawai akan wannan mas'ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi